بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 غواتن أينهم Rabi Usani Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda daidai da 24 ga watan July shekara ta 2000. Muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikhul Allama Wahid Abdussalam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Muna karkashin faslin da shi wannan babban malami yake mana jawabi dangane da al-adillatu ala wujudi sihiri, dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi a duniyan nan, hakikanin al'amari tabbataccen abu ne. Bayan da malam ya kawo mana dalilai daga Al-Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya fara kawo mana zantuttukan malamai, har sai da ya kawo zantuttukan malamai guda 6. To mun fara shiga magana ta 7 daga cikin jeren 5 zantuttukan da yake kawo na manyan malamai, sai ainihin lokaci ya kure. To shine sai mu ce asabe, to shine yace ainihin asabe malami na 7 daga cikin jeren 5 malamai. Qala Abul Izz Al-Hanafi rahimahullahu, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, amma malamin yace Abul Izz, ba Abul Izz din bane, a Ibnu Abil Izz Al-Hanafi shine mai littafin sharhin aqidatu tahawiyya. Abul Izz din kakan shi ne na can sama, kamar Ibnu Taymiya ne. Zaka ce qala Ibnu Taymiya, sai ka ce qalat Taymiyatu, kamar Ibnu Taymiya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya. To can ita Taymiya din wata kakashi ce can nesa. Wannan Abul Izz din can kaka ne na Ibnu Abil Izz Al-Hanafi na nesa, amma sai shahara da shi, kamar Ibnu Hazm da kake jin ana cewa Ibnu Hazm. Hazm din ai ba baban shi bane, kakan shi ne na can sama, amma sai shahar ana cewa Ibnu Hazm. To haka wannan Ibnu Abil Izz, dan gidan Abul Izz Al-Hanafi rahimahullahu, Allah madaukakin ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, yace wa qad tanaza'a al-ulama fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi, haqiqa malamai sun yi jayayya game da haqiqalin sihiri da kuma nau'o'in sihiri din. Wasu suka ce kaza, wasu suka ce kaza, wasu suka ce kaza, amma malam yace wal aktharuna yaquluna, mafi yawancin malamai suna cewa innahu qad yu'athiru fi mautil mashhur, shi sihiri yana ta'asiri wajen kashe ko kuma wajen mutuwar wanda aka yi wa sihiri din. Malamai da yawa sun tabbatar da haka, wa marabihi, da kuma yi sanya mishi rashin lafiya. Duk waɗannan abubuwan suna iya afkuwa ne da izinin Allah. Ƙa'idar da muke so mu gane kenan, ko da mun manta cikin bayananmu na nan gaba, in muka ce sihiri na iya kashe mutum ko sihiri na iya wa mutum kaza, ko mun manta ba mu ce maka da izinin Allah ba, ka ɗauka dole haka abin yake, tunda Allah da kanshi ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillahi. Shikenan ka'ida kenan, kuma dan mun manta ba mu faɗa ba, wannan ba hujja bane akan shikenan. Ai ma sun ce sihiri in an yi kawai yana kashe mutum, ko Allah bai yadda ba. Ai hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin alƙawari ya mantuwa ya ce insha Allah, da Allah ya zo ya bashi jawabi sai ya ce mishi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Sai Allah ya kwabe shi daga can gaba ya ce wazkur rabbaka idza nasita, koda ka ce sihiri zai kashe mutum, sihiri zai sa wa mutum lafiya, sai ka ci gaba da maganarka, can sai ka tuna sai ka ce in Allah ya so. Amma wazkur rabbaka idza nasita shine yake cewa min ghairi wusuli shay'in zahirin ilayhi, ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga mara lafiyan ba, ko wanda aka yi wa asirin. Ku duba, za a iya maka asiri a nan ƙasar Zaria, kana ƙasar Maiduguri ko ƙasar Mubi ko ƙasar Jalingo ko ina ne, daga nan Zariyan aka yi asirin kawai kana can, kuma sai abin ya kama ka ba tare da wani abu ya taɓa jikinka ba. Wannan malamai sun tabbatar da haka, babu ainihin shakka dangane da wannan matsala. Intaha, magana ta ƙare. Abin da yake faruwa da mutane ba su gane ba shine malam zai zo ya gaya mana. Sarki, yaya za a yi asiri a nan? Mutum yana can jihar Taraba, yana can Mubi, yana can gari kaza, yana can ƙasa kaza, kuma wannan asirin ya kama shi. Sun manta shedanun aljanun da ke wa bokaye hidima, su ke